kala ana ta koke bana ma in gobar mai ta gibiya ne mi chaibi mafuta yau ana ta hanyen izina barakam ta fubana shi da benzo ma dai dare na wuya kamar a bakin guliya kanto ake kai makura ana fada an gafura yau kunu yake in tazara ga wanda da yake shan madara ya ake ta harbin buzuma kar sana ta yi kuma rijiya tana bada ruwa masu ja suke yin maguwa naji taliya ta yi kudi abin yana yin sanani kudin guda a yau dai da kudin na da biyar a babban mazubi yau da la guda ta fadu naira kawai sai ta zubo shugaba a duba dan Allah a kauda yunwa din kasa da yunwa dan basa ba zaman lumana an yi zanga zanga dan nusar da kai a gyara wasu yan abata su ne su kai ta sata dauke tallafin mai shi ya ja husuma babu tallafin lantarki yanda mun kasa ba abinci yayi tsada shugaba ka shaida bangaren tsaro ma na tabarbarewa mutum ake ta sata akai kudi a amsa ko a dauke ransa wanda bai dagata wasu ba su noma dan yan bindiga a gona to kauna ce da yarda ta samun kai ta tururuwa muka ce sai kai koda ana yin iska koruwa mun zabe ka ne ka zamta goranmu na rayuwa amma shugaba mutane kullum na mutuwa kowa ya san long term plan kake yi short term plan muke so dan yanayin gadai da yanzu ai short term plan da farko dan Allah a sake tsarin renewed hope dan ta zo da ceto sai an ceci generation din yau kafin a kai na gobe wallahi shugaba yunwa da talauci yana kashe mu wayo